Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu alel mabaus rahmeten lil alemin. Nebina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecma'in. Wannan shine zamanmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. Al hadisul khamis wa salasun. Hadisi na 35. An Abi Huraira, amso daga Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah ya rada shi. Kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tahasadu, kada ku yi hasada, wala tanajashu, kada ku yi cinikin najif, wala tabagadu, kada ku yi keta. Wa zai fassara mai yake ni da najif? Yawa, wannan shine annajash. Malamai suka ce an yazida fi sil'a liyaga tarrabiha gairahu, ya kara ma haja kudi dan ya rudu wani daban, shi kuma ba ma ni ya sai yake ba, wanda yawanci wannan yana faruwa ga wanda suna tare. Yace wala tadabaru, kada ku bada baya, wala bi ibadukum ala bai ibad, kada bangaren ku yace niki akan cinikin bangare. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, bayan Allah ku zama na yan uwa. Al muslimu akhul muslim, na muslimi dan uwan muslimi ne, la yazlimuhu, kada ya zalimce shi, wala yakhzuluhu, kada ya tabar da shi, wala yakzibuhu, kada ya mishi ƙarya, wala yahqiruhu, kada ya wulakanta shi. Attaqwa ha huna, yace tsoron Allah anan yake. Wa yashiru ila sadrihi salasa marrat, yana nuni zuwa ga kirjin shi har sau uku yayi. Yace bi hasbi mar'in min ash-sharri, ya isan ma mutun sharri an yi haqira akhahul muslim, ya wulakanta dan uwan shi muslimi. Kullul muslimu ala muslimi haramun, dukkan muslimi akan dan uwan shi muslimi haramun ne, da muhujinin shi, wa maluhu, da dukiyar shi, wa irduhu, da mutuncin shi, duka wannan haram ne a gare shi. Al-Imam Muslim ya rawahu Muslim, al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Haka al-Imam Ahmad, Allah mushi rahama, da Tirmizi sun hudo daga hadisin Zubair ibn al-Awwam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa dabba ilaikum da'ul umam qablakum, cuta ta al'ummomin gabaninku sun tayo ta taho da sando kadan kadan ta shigo cikin ku. Yace al-hasadu wal bagada, keta da hasada, wa hiya al-halika, ita ce mai askewa. Yace ina nihin tana aske addini, ba tana aske gashin kai ba. Yace ina rantsuwa da Allah da ya aiko Annabi Muhammad da gaskiya, ba za ku yi imani ba sai kun so juna. Yace bazan nuna muku abin da za ku so juna. Yace ku watsa sallama tsakaninku. Hadisi ne hasan. Haka al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi, iyyakum wal hasad, ka shedin ku da hasada. Hasada tana cinye kyakkyawan ayyuka, kamar yadda wuta ke cinye itace. Wanda sahihi hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi. Al-Imam al-Hakim haka yake cewa, sai su bi ummati da'ul umam, al-umma ta cutar wasu al-ummomin zai same ta. Suka ce wanne ne cutar al-ummomi? Yace al-ashadu wa rabadar wa takasud, tanafusu fi dunya wa tabagudu wa tahasud. Yace girman kai da jiji da kai da neman hada dukiya da tattara ta da munafasa da tserere akan lamarin duniya, wane yayi kaza sai nayi. Wa tabagudu wa tahasud, da keta da hasada. Yace hatta ya kunu bagai, sai ya zamana zalimci, ya watsu sun malharji, sannan sai kashe kashe. Hadisi ne hasan, Hakim ya rawaito shi. Wannan hadisin kamar da mu ake da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan sun abu, ko kuma ya ce wa iza waqa'a sayfa alayhim la yurfa ila yawmil qiyama. Wannan abubuwa da Annabi alaihi salatu wassalam ya zanu abubuwa ne masu yawa wanda aka haramta, da yake cewa la yakhzuluhu, kada ya tabar da shi. Annabi ya ce ma min mar'in muslimin, babu wani mutum musulmi da zai tabar da dan uwan shi musulmi, fi mawdu'in tuntahqu fihi hurmatuhu, a gurin da ake keta alhurmar shi, wa yuntaqasu fihi, kuma ana cin mutuncin shi, min irdihi, gami da mutuncin mutunan, ka tarro dan uwanka musulmi, ana ta aiwa nan nan kaza kaza, ana ta hirar shi, ana ta zubda mutuncin shi, kai ma ka kama. Yace kai ma sai Allah ya wulakanta ka, ya zubda mutuncin ka gurin da kake tunanin za a taimaka maka. Yace babu wani mutum musulmi da zai taimaki dan uwan shi a gurin da ana cin mutuncin shi, ana zubda mishi mutunci. Yace sai Allah ya taimake shi a gurin da shi ma ake zubda mishi mutunci, ake cin mutuncin shi, in kai ne a maka aljaza'u min jinsil amal. Imam Ahmad haka nan ya rawaito, yake cewa ma uzilla abdu mu'minin falam yansurhu, duk wanda aka wulakanta, aka kaskantar da dan uwan shi musulmi, bai taimaka mishi ba kuma yana da ikon ya taimaka mishi a gobe kiyama gaban jama'a kiyama Allah zai wulakanta shi ya tozarta shi man nasara akahu bil gaybu huwa yastadiu nasarahu nasarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda ya taimaka ma dan uwan shi kuma yana da ikon ya taimaka mishi to Allah gobe shi ma Allah zai taimaka mishi duniya da lahira wannan nasoshi da suka zo masu yawa ga baki akan wannan abu suna da yawa sosai wanda al-Imam ya kawo sai yake nuni a taqwa hahuna yana nuni annab zuwa ga zuciyar shi yana nuni ne akan cewa girman mutum shine mutuncin shi shine tsoron Allah madaukin sarki an tambaye shi man akramun nas yace ataqahum lillah al-karamu at-taqwa girma kawai shine tsoron Allah haka nan yake cewa ahlul jannati an aljanna sune dukkan mai rauni abu raunanawa mai tuhahi a ciccire wanda koda zai rantsuwa ga Allah sai zai kubutar da shi yace amma ƴan wuta sune masu girman kai mai tattara dukiya mai hanawa mai bibiyar dukkan wasu abubuwa na sha'awa a sahihaini ya zo wuta da aljanna yace sun yi ƙara sun yi rikici wuta take cewa ni an zabe ni da masu girman kai da masu jiji da kai da mutajabbirin aljanna take cewa ba mai shiga ta ni kuma sai masu raunin mutane sai Allah madaukin sa da wanda aka raina sai Allah madaukin sarki yake cewa ke rahama ta ce nake rahama ga wanda na so ke kuma wuta azaba ta ce nake azabar wanda na ga dama da ke da na so shi da dama wanda ke a Qur'ani Allah madaukin sarki ya mana nuni cewa khafizatur rafi'a kiyama wasu wanda suke masu daukakku ne masu girma ne a nan duniya gobe kiyama za ta zubda musu mutunci kuma aka san haka wanda ake ganin su ba daraja ba wannan gobe kiyama Allah madaukin sarki zai daukaka darajar su kiyama ta daukaka su al hadisi sadis wa salasun hadisi na 36 daga Abi Huraira Allah ya rashe yake cewa man nafasa an mu'minin kurba duk wanda ya haranta ma wani mummuni bakin ciki min kurabid dunya daga bakin cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawmul qiyama Allah zai haranta mishi rai daga bakin cikin kiyama wa man yasara ala mu'sirin duk wanda ya sauƙaƙa ma mai tsanani yasara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa mishi duniya da lahira ko wasu su ce Allah sauƙaƙa mishi duniya da lahira siga ce ta addu'a kenan wa man satara musliman duk wanda ya suturce musulmi satarahu Allah yana a dauke ta a fassara ta a siga addu'a mata higyara mu dan addu'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man satara musliman wanda ya suturce musulmi ya ruha ma musulmi alsiri duniya da lahira Allah zai suturce shi duniya da lahira yace wallahu fi aunil abd ma kana al abd fi auni akhi Allah yana cikin taimaka ma bawa matukar bawan yana taimaka ma dan uwan shi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi cikin ta annabi ya kawo tariqan a matsayin nakira dan ya nuna dukkan wata tariqa ba sai hanya ba ta takin kafa duk wata hanyar da mutun zai samu ilimi yace sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna dalilin ta Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar aljanna wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah mutane ba za su hadu ba a cikin daki daga dakunan Allah masallatai da makarantu dukkan dakuna na Allah ne amma na idafatut tashrif ce yace yatuluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa tadarasuhu bainahum suna mudarasa shi tsakanin su illa nazalat alaihim sakina sai nutsuwa ta sabko musu wa gashiyatuhum rahama rahama ta lullube su wa hafatuhumul malaika malaiku su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda Allah ya ambace su a wajen wanda suke gurin shi sune mala'iku ambato na alkhairi ba kawai ambata ya kyale ba da ba salada wa man badda bihi amalu duwan da aikin shi yayi jinkiri da shi yace lam yusri bihi nasabu nasaba shi da dangantaka shi ba zai gaugawa da shi ta kai shi gaba ba wanda aikin shi yayi tsaye da shi a can baya a sha'anin Allah dan yana dan wani jikan wani wannan ba ta kai shi ya wuce martaba ta gaba ba aikin Allah madaukin sarki kawai sai an yi bayyana abun ga tasiri da ci a dan wani ne a cikin wani hadisi Huzaifa da Abu Mas'ud al-Ansari sun ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata rajulun faqila bima ghafara Allahu lak wani mutun ya rasa aka ce mishi dami Allah ya maka gafara yace kuntu ubayi annas dangance da sauƙaƙa ma mutane ina kasuwanci da mutane saye da sayarwa fa atajawwazu anil mu'sir sai in rage ma wanda yake mai hali ne abin jika kaza in ce kawai ba da kaza wa ukhaffifu anil mu'sir kuma mai tsanani sai shi ma in sassauke mishi in rangumta mishi wanda bai yada yace ya yahi wanda kuma yake da rage in mishi rage sai yace wa fi riwayatun a wata riwaya yace ina ragewa a cikin ciniki a cikin wannan sai Allah yace na maka gafara a wata ruwaya cewa ya kasance yana cewa yana cewa kayan bayi ne gare shi yana masu karbo bala sai ya ce in kun je dai ku yi rangwami ku rika rangwamta ma wanda bai yarda shi da yar rasu sai Allah yake cewa ni na hicancanta ana a haqqun ata jawazu anka ni na hicancanta in yi maka rangwami in maka gafara haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man anzara mu'siran awada anhu duk wanda yayi duba ma ya ƙara ajali ga mai bashin da bai yarda abun badawa ko yayi yahe mushi ma gaba ɗaya gobe kiyama Allah zai sa shi cikin zillin shi inwar Allah ranar da ba inwa sai ta Allah wanda al-Imamu Muslim ya huddo wannan hadisi yace musannan kuma da yake cewa wanda ya sutur ya ruha ma dan uwan shi musulmi asiri yace musani cewa musulmi mutane kashi biyu ne cikin su akwai wanda suturtacce ne ba a san shi ba da ayyukan sabo idan an samu wani dan kuskure ya aikata wani aikin sabo to bai halitta ba a huto ai tayayatawa ana tawatsawa ana zance da abun a wajen giba wannan shine wanda nasu suka zo da dama akan haramcin shi wanda innal lazina yuhibuna anta shay al-fahishatu fil lazina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah abinda ake ni shine watsa al-fasha ga mummuni wanda ba aikin shi bane aikin saban katari ne aka yi yawwasu a gare shi wasu daga cikin salihai yana ga masu umarni yace kai kokari iya kokarinka akan ka ruha ma masu sabo asiri idan saban su ya bayyana wan Allah zai bayyana su ba kai ba zai kai ba aikin ka bane kace sai ka bi ka bayyana ka tona asiri Allah shi ga damar shi yake san cewa wani ya cancanta in tona mishi asiri ko ka in tona shi yasa annabi a hadisi yake cewa aqilu zawil hayati asratihim kwai ya zo mun gani a cikin mukama yake cewa au aqila lahu athar yace ku zo babbe ku yi rangwame ga ma'abuta mutunci dan tuntuban su annabi ne yake fada wanda ba aikin shi bane aikin sabo gami dai sai aka ga yayi wani abu to a rihe baki akai Allah ma madaukin sarki yana gafara yana rihe wannan na biyu shine wanda ya bayyana ma'asi aikin sabo ya huto kirare yana aikata su ya bayyana fajirci wannan babu giba akan shi babu zancen cewa a ruha mushi asiri dole za a yi bayani akan shi ko ma a umarni in ma haddi ne ma wajibi ne ma ba an ce ba a an ga wani yana aikin zina a ce a ruha asiri annabi ya ce man satara muslima wannan ba za a ruha ba dole a daukaka abun aje a mushi haddi ma nan gurin da yake cewa annabi alaihi salatu wassalam mutane ba za su hadu ba a cikin wannan hanya ta neman ilimi sai Allah madaukin sarki mutum ba zai shiga hanya ta neman ilimi sai Allah saukake mishi aljanna yace dalilin wannan ilimin da yake nema dan ilimi hanya ce ta zuwa aljanna yake cewa wasu daga walakai sanna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir Allah wasu daga cikin salaf suke cewa Allah yana nan kawai fa hal min talibi ilmi fa yu'anu alai shin akwai mai neman ilimi in taimaka mishi shine Allah yasa yake ta maimaita wannan magana yana nihin Allah ya saukake mishi hanya ta kamewa game da ayyukan asha idan ya kasance ilimi ne mai albarka a amfana da ilimin shi ma ya amfana da shi wannan sai zama na sababin shiga aljanna shi ilimi kashi biyu ne akwai wanda amfanin shi a cikin zuciya yake shine sanin Allah da sunayen shi da siffofin shi da ayyukan shi wanda suke sa mutun ya ji tsoron shi da kaskantar da kai gare shi da raja'i gare shi da roƙon shi da tawakkalin shi wannan shine ilimi mai amfani shi yasa ibn mas'ud yake cewa wasu mutane suna karanta alqur'ani bai wuce ijiye wuyan su sai dai ilimi abinda ya tabbata zuciya ya zamana ma'ana din ba su san ma'anar shi ba hasan yake cewa ilimi kashi biyu ne ilimin da ke bakin harshe wannan hujja ce ga dan adam kawai alqur'ani hujjatul laka aw alayk yace ilimi na biyu shine ilimin da ke bisa kan harshe wanda baya amfanin mutun kawai hodi ne ba zai mishi amfani wannan yace ba ilimi bane mai amfani cikin duniya da lahira wanda kamar yanzu mun nura zan mu ga abinda muke ciki ba wanda zai ce a wannan zamanin ilimi bai yadu ba babu wanda kusan ko jahili ma ka tsaya da malami ne saboda sauraron malamai da wa'azuzzuka ko ina suna ta yawo kowa ya san komi to kuma amma ina akwai khashiya a ciki babu tsoron Allah a ciki bai a kusan an kai ma inda bai ma hana ba mai shi ma bai hana mai shi ba ma yin aikin saban balle ya hana wani kenan shine ilimi wanda yake ba mai amfani ba mai albarka ba Allah kiyaye mu dangance da wanda suke cikin karatu suna neman ilimi in suna cikin karatun littafin Allah ko kuma suna cikin masallaci suna karatun Qur'ani ko mudarasa ko tilawa ko karatun wani littattafai kamar wannan da muke hadisi ya zo cikin sahihain mai inganci ba magana ba a maganar inganci tunda yana sahihain annabi alaihi salatu wassalam daga Abi Huraira yake cewa Allah madaukin sarki yana da mala'iku wanda suna ta nema gurin da ake ambatan shi idan sun samu mutanen da suke ambaton shi sai su kira ga ƴan uwan su ce ku zo mun samu bukatan mu sai su zo su kewaye wannan masu ambaton Allah daga ƙasa har zuwa sama ta daya sai Allah ya tambaye su duk da ya hisu sani yace ya ku bayina ya kuka baro bayin na sai yace su wannan shine cewa wazakarhumullahu fiman inda Allah ya ambace su a wajen shi sai yace ya kuka bar bayin nawa sai yace mun baro su suna tasbihi suna kabbara suna gode maka suna daukaka ka sai yace sun ganni ne sai yace a wallahi bus ganka ba ya Allah sai yace to ya za a yi da a ce sun ganni yace wallahi da su mala'iku ce da sun ganka da sun yi tsananin ibada gare ka kuma da yawan gode maka da tamjidin ka da tasbihi gare ka sai yace mi suke roko na yace suna rokon ka aljanna sai yace sun ganta sai yace a bus ganta ba ya Allah yace to yaya da a ce sun ganta yace wallahi da za su ƙara tsananin kwadayi a gare ta da yawan nema zuwa gare ta yace mi suke neman tsari gare ni sai yace wuta suke neman tsari sai yace sun ganta yace a wallahi ya Allah ba su ganta ba yace to yaya da sun ganta yace da sun ganta da sun tsananin guje mata da gudun tsoranta sai Allah yace to ni na shaida muku mala'iku na gaba daya na gafurta ma wa'annan sai Allah ga mala'ika daga cikin mala'iku sai wani mala'ika cikin mala'iku yace fihim fulanun laysa minhum cikin su haya Allah akwai wani inna ma ja ali hajatihi bukata shi ta kawo shi ba ilimi yazo ba ana cikin zamanan nan gurin wani zai wuce ko ya zo neman wannan malamin yace to bari in koma hura in zamana hasu kare ya samu kujera zamana ba dan ilimin yazo ba jiran wani yazo sai mala'ika ce akwai wani haya Allah ba ilimin yazo ba sai yace humjula sa'ullahi shi kazalisu na riga nayi hukunci mazaune ne wanda ke cikin su bai tabewa har shikin a barshi a wuce Allah yana da karamci bai ce a to a hudda shi kawai yana da karamci ya ce to a barshi kawai a wuce a sahihi muslim annabi alaihi salatu wassalam ya huto ya tarbo sahabban shi sun yi kuri suna ta tattauna ta ilimi sai annabi ya ce me ya zamana da ku nan suka ce mun zamana muna tattuna Allah muna gode mishi dan saboda shiryawa da mana ta musulunci sai ce kuna rantsuwa da Allah ba abin da ya zamana ku anan sai wannan suka ce wallahi muna rantsuwa da Allah ba abin da ya zamana mu sai wannan sai ya ce amma la astakhalifukum tuhuma ku sani cewa ni ba na sa ku ku rantsi ba dan saboda ina tuhumar ku sai dai jibril ya zo mini ya bani labari ya ce a yanzu haka Allah yana can yana ma almalaiku alfahari da ku wanda al-Imam Muslim ya rawaito shi wanda wannan yana cikin abun gakin ilimi da yake cewa dukkan wanda aikin shi yayi jinkirtar da shi to wannan ba zai nasaba ba zai ta gaugatar da shi ta kai shi gaba ma'anar shi shine mutum da aiki kawai da aiki yake samun daraja kamar yadda Allah yake cewa li kullin darajatun mimma amilu kowanne yana da daraja ne saboda abin da ya aikata ba dan saboda ba dan wane ne sahiha ne ya zo yayin da Allah ya sauko a cikin suratul shuara wa anzir ashira ta kala garabin yace ya ku taron quraishawa ku tsamo ku sayo kanku daga wuta wallahi banna muku maganin komai gobe kiyama annabi hu alayhi salatu wassalam yace ya ku bani abdul muttalib fa shine a wata ruwaya ce fa khassa wa amma ya kawo husus kuma ya kawo umumin su yace ya ku zuriya ta kaku ya kira haro da zuriya shi ma wanda zai yi mun ci amu aina gida ne in muka je ma kiyama sai annabi ya fara da su yace gobe kiyama ba abinda zan muku magani yace abbas ibn abdul muttalib ka sani gobe kiyama ba abinda zan maka magani safiya amma ammiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama ba abinda zan miki magani fatima diyan muhammad ki tambaye ni duk abinda kike so gobe kiyama ba abinda zan miki magani wanda sahihani bukhari da muslim a wata ruwaya annabi bukhari da muslim annabi yace inna awliya'i minkum almuttaqun masoyana cikin ku sune kawai masu tsoron allah kada gobe kiyama mutane su zo da ayyuka na alkhairi masu yawa ku zo mana da duniya dauke da ita a wuyanku kuna cewa ya muhammad in cece ku dan saboda nasaba fa aqulu qad balagtu in ce muku kawai na isar da sako bukhari ya huddo shi al adabul mufrad wannan duka me yake nuna mana cewa gobe kiyama babu abin da yake hudda mutun sai aike shi kuma babu magana cewa dan wane ne jikan wane annabin kanshi yana cewa inna ali bani fulan laysu li bi awliya kyarare yace su wane da wane ba masoyana bane masoyana kawai su ne Allah da manzon shi da sauran mummunai ai wani daga cikin magabata ke cewa la amru kamal insanu illa bi dinihi fala tatruku taqawattikalan ala nasabi laqad rafa al islamu salmana farisin wa qad wada ashirku nasabal aba lahabi yace la ina rantsuwa da Allah dan adam ba komai bane sai da addinin shi kada ka bar tsoron Allah dan saboda nasaba cewa mu ɗiyan suwana ne jikan wane ne ko sharifai ne mu yace hakika Allah ya musulunci ya dauka ga Salman al-Farisi bakin bawa amma gashi da yazo yan musulunta yayi aiki sai gashi an batan shi hakiyama wa wada ashirku nasabu abi lahabi sai shirka kuma ta sa dangantaka ta an Abu Lahab bata mishi amfani ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kanshi babban wa'azi ne sai dai da tsinuwa ake ambata shi الحديث السابع والثلاثون حديث نتلا تندبقوي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كينان حديث القدسي نبيو يتي إن الله كتب الحسنات والسيئات الله يا ربوتا ككاوا دممونا ثم بيّن ذلك سنن يبيّن وانا التاهنشي فمن هم بي حسنة واندهي نهي دا ككاوا فلم يعملها بي أي كتاتبا همي أكوي الأزم أكوي الهم أكوي النية أكوي القصد wannan hammi kololuwa ce mataki ne na kololuwa ba wai kawai dan darso na zuciya ba wanda kowa yana son yin alkhairi wanda ba wannan ake ne ba yayi niyya makamniyan niyya shi yasa a wajen wannan Allah yake cewa laqad hammat bihi wa hamma biha matsayin ya kai har matsayin hammi dan a nuna kima da girma ta Annabi Yusuf an kai matsayin son abun na karshe amma kaudar zuciyar shi akai wanda wannan girma ne to hammi shine na karshe cewa mutun yayi niyyar abun yace bai aikata abun ba Allah zai rubuta mishi shi hasana kamila kikkakka wa in hamma biha idan yayi nihi da kikkiawa fa amila hay aikata kataba Allahu azza wa jalla indahu ashra hasanat Allah zai rubuta mishi kikkiawa 10 ila sabai mai atadifin zuwa limki 700 ila adafin kasira zuwa ga limki mai yawa wa in hamma bi sayyi'a idan yayi nihi mummuna falam yayi makamniyan niyya da mummuna falam ya amalha bi aikata ba kataba Allahu indahu Allah zai rubuta mishi ita hasana kamila kikkiawa guda yace wa in hamma biha idan yayi nihi da ita hammi fa amilaha ya aikata ta kataba Allahu sayyi'a wahida Allah zai rubuta mishi mummuna daya rawahu al-bukhari wa muslim bukhari wa muslim istarawatu shi fi sayyahi ma bi hadhihi al-huruf da wannan harufa fanzuri ya akhi nawawi yace ka duba ya kai dan uwana wafakaka Allah wa iyaka waqafana Allah wa iyaka Allah mana muwafaka tare da kai ila azim lutfillah kai duba zuwa ga girman tausasawar Allah wa ta'ammal hadhihi al-alfaz ka nura da wannan lafuzza wannan shine tadabburi cikin hadisan annabi da ayoyin qur'ani ba haka ba kawai mujarradin lafazi ya wuce a baki mutum bai yi tadabburin abin da ke ciki ba yace ka duba ka gani cewa indahu yayi nuni da cewa kataballahu indahu hasanatan kamila isharatan ila al-ihtina'i biha dan ya nuna cewa kula da ita Allah yana ji da ita har sai da yace indahu wajen kikkiawa kuma ya kara ta yace kamilatan litta'kidu shiddatil ihtina'i biha dan karfafawa da tsananin kula da ita wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha summa taraka cikin mummuna aikin da kai niyya kuma ka fasa dan Allah sai ce kataba Allahu indu hasana kamila fa akkada bi kamila sai dai akkada abin da kamila yace wa yan amila ha idan ya aikata ta kataba ha sayyi'a wahida za a rubuta mishi sayyi'a mummuna fa guda daya tak fa akkada taqalila ha bi wahida ya karfafa kankancin ta da guda daya annab sai dai kara cewa guda daya tak yace walami akida ha bi kamila kuma Allah bai karfafa ta ba mummuna da cewa kamila falillahi alhamdu wal minna yace godiya da baiwa sun tabbata ga Allah subhanahu la nuhsi sana'a alaihi tsarki ya tabbata mishi ban mu iya kirdige yabo gare shi wabillahi tawfiq mala'iku suna cewa ya Allah bawanka yayi nihin ya aikata mummuna kuma duk da sun san da shi sai Allah ya ce ku saurara mishi in ya aikata ta ku rubuta mishi kwatankwacin ta idan ya barta ku rubuta mishi kikkiawa guda daya dan ya barta in ya barta ne dan ni wanda hadisin shi ma Bukhari da Muslim suka huddo shi da hadisi da dama wanda suke goyen baya da ayoyi masu yawa wanda al-Imam ya kawo akan wannan mas'ala wanda matakai ne guda hudu na rubuta ma bawa abin da yake aikatawa wanda malamai sun shunhuda bayani akan su الحديث الثامن والثلاثون حديثي نتلا تند أكو أنا أبي هريرة أم سورة أبي هريرة الله أردشي قالي كتوا إن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا إن الله تعالى قال الله يناتيوا من آدى لي وليا دوان دي إيقابا دمسوينا فقد آزنته بالهرب نايمش شيلر ياكي wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai kusanta gare ni ba bi shay'in da wani abu ahabba ilayya mafi da nahi so min maftaratuhu alai kama abin da na faranta mishi in yana so ya samu kusanci na to kiyaye farallai wala yazalu abdi bawa na ba zai gushe bai taqarrabu ilayya bin nawafil yana neman kusanci gare ni da nafil fil hatta uhibbahu sai na so shi fa iza ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi zan kasance jin shi ne wanda yake ji da shi wa basaruhu allazi yubsiru bihi kuma da ganin shi ne wanda yake gani da shi wa yaduhu allati yabshi biha kuma hannun shi ne wanda yake kamu da shi wa rijluhu allati yamshi biha kuma da kafar shi wanda da ita yake tahiya wala in sa'alani idan ya tambaye ni la'udhi annahu zan bashi wallahi zan bashi wala in ista'azani idan ya nemi tsari na la'udhi annahu wallahi zan bashi tsari rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari yahuddushi wannan hadisin yana daga cikin manyan hadisai da suke nuna fararar masoya Allah madaukin sarki wanda Allah madaukin sarki yayi nuni zuwa ga wannan a cikin ayoyin shi masu yawa la tattakhuzu adu'a kuma awliya maqiyana ka kurke su a matsayin maqiyanku kuma kurke su a matsayin masoya kuma wannan anihin muwala da mu'adat ana yin ta ne dan Allah da ki da so ana yin su ne dan Allah yace mu sani cewa dukkan ayyukan sabo gaba ɗaya kamar huto ne da Allah shin mutun yana da ikon ya huto ya yaki da Allah madaukin sarki to wanda yake aiki saban Allah kamar aikin kamar hutawa ne yake da Allah suna wannan kamar yadda Allah ya ba ma mai cin riba da mai yanke hanya ya kira su da cewa muharibinillahi ta'ala ɗan hoshi ne da Allah Allah suke ma hoshi wanda kuma nan ba za su ci nasara ba ko da anan duniya suna ganin sun samu nasara dan Allah shi ya dauki jibin tarbayin shi cewa masoyan shi duk wanda ya musu gaba yake kiyayya da su to Allah madaukin sarki zai yake shi shi yasa annabi gami da sahabban shi ba mafiya waliyan Allah masoya Allah kama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa Allah Allah fi ashabi ina gama ku da Allah ina gama ku da Allah cikin sahabbaina la tattakhizuhum gharadan kada ku dauke su a matsayin mahalbin kibiya na gwadi faman azahum algharad shine a tsaye da wani abu a can a ce kowa ya halboshi to kada kuma yadda sahabban annabi su ne wannan kibiya kowa ya tashi da zagin shi da cin mutuncin su zai mai kama kamar yadda ɗan shi'a suke yace faman azahum faqad azani duk wanda ya cutar da su ni ya cutar waman azani faqad azalla duk wanda ya cutar da ni Allah ya cutar waman azalla duk wanda ya cuci Allah kuma yushiku an ya'khuzuhu ya kusanta Allah ya kama shi hadisi ne da al-imam at-tirmizi ya huddu kuma nan da yake cewa zan kasance jin shi da yake ji da shi ganin shi da yake gani da shi hannun shi da yake kamu da shi duka nuni ne akan cewa duka wannan gabban ba zai aiwatar da su ba sai akan aikin Allah abinda Allah ya ce yayi abinda Allah ya ce ya bari ba zai amfani da su bai je wajen sabo shine kawai ma'anar kuntu sam'u allazi yasma'u bi basar allazi yubsir bihi dan wasu kamar su ibnu arabi ad-da'i mai fususul hikam da su da wasu wanda suka tahi akan aqidar wahadatul wujud cewa kowa Allah ne sun tana yana cikin hujjar su wannan hadisin nassin hadisi ne sahihi ce yayi nuni akan cewa kowa ma Allah ne kenan tunda in aka ce kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi da jin Allah kake gani da hannun Allah kake tahiya da kafa Allah kake tahiya kenan kai menene kai ma Allah ne kenan kowa yana da ikon aikin da'a in ta kai inda ta kai shi ma ya zama shi Allah ne wanda fususul hikam a dalilin shi aka rataye ibnu arabi ad-da'i kuma yana da mabiya akai masu yawa wannan mummuna fasara ce wanda bata ma bukatar raddi al-hadith at-tasi' wa salasun hadisi na 39 an ibnu abbas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala su wancan sune ake cimayin aqidar wahadatul wujud al-imam al-qari al-mulla ali al-qari yayi litahi ar-radd ala ahli wahadatul wujud yace inna allaha tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan allah ya gafurta ma al-umma ta kuskure da mantuwa wannan kalmar likin yana ne dan saboda ni bi sababi dan saboda dalili na dalilin shi aka samu gafarar al-khata wa an-nisyan wa maskurihu alaihi da abinda aka karhanta mu aka tilasta su akai yace hadisin hasan rawahu ibn majah wal baihaqi wa ghayruhuma hadisi ne kyakkyawa Ibn Majah da Baihaqi suka rawaito shi da makamantan su haka Ibn Hibban da Daraqutni da Hakim duka sun rawaito wannan hadisin Daraqutni abinda ya huddo shine cewa inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha Allah ya gafurta ma al'ummata abinda ransu yayi magana a rai wa ma ukurihu alaihi da abinda aka ci da samu su sai in sun yi magana da shi ko sun aikata wannan ne zai su samu zunubin abun al-khata wa an-nisyan da al-ikrah dukkan su manyan babubuka ne a cikin fiqh malamai suna tattauna akan su al-hadith al-40 hadisi na 40 an Abdullah ibn Umar an amso daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu Allah ya rada shi yake cewa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankibi annabi ya kama ka haduna fa qala sai yace kun fi dunya ka annaka garib ka kasance a cikin duniyar nan kai kamar bako ne aw abiru sabir ko dan wuce hanya dan yanke hanya ne wa kana ibn Umar dan Umar ya kasance radiyallahu anhu ya kulu yana cewa iza amsaita idan kan maraita kenan nan nawawi ya kawo marfu'in hadisi kuma zai kawo mauqufi ya karfafa shi fala tantaziru sabah kada ka saurari asuba zata zo wa iza asbahata idan kawai gari fala tantaziru almasa kada ka saurari maraice wa khuz min sihatika limar duka wa khuz min al'amali min sihatika ma'ana ka riki ayyukan alkhairi tillahi ka tana nan limar duka qabla maji imar duka kahin rishin lahiya ka tazo wa min hayatika ka riki ayyukan alkhairi limautika kahin mutuwaka tazo rawahu al-bukhari bukhari yarawato shi wannan magana kanta ta ibnu umar hadisi yazo da wannan magana kyarara al-imam ibnu rajab yace wannan hadisi asali ne akan umarni game da rage guri a cikin duniya dan mummuni bai kamata bai riki duniya a matsayin mazauni da gurin zama ya nitsi da shi yace sai dai ya kamata gare shi ya kasance kamar yana bisa kan bulaguro ne kenan yayi iya kokari da shishirye kayan tahiyar shi dan ya san tahiyar zai wannan a wasiyar annabawa gaba ɗaya tayi ittifaki akan wannan Allah ya bamu labari game da mu'minin ali fir'auna yake cewa inna ma hazil hayatud dunya mata wal innal akhirata hiya darul qarar inna rayuwar duniyan nan dan jin dadi ne kadan annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yake cewa mali wal dunya mi gami na da duniya misali na kaman misalin dan bulaguro ne a bisa abun hawa yaje kalkashin wata inwa ya huta sannan marece tahiyya sai wa taraka ha ya barta to haka ake so mutun ya kasance da duniya mummuni yana daukan duniya a matsayin kawai wani sullam ne mataki ne wanda zai bashi biyan bukatun da zasu kama mishi ya nemi lahira ba wai yace ya zamana bai yayi ta kokarin rayar da ita wanda tahiyya zai ya barta na daga cikin wasiya ta Isa ibn Maryam yake cewa ubaruha wala ta'muruha ku wuce ta kada ku rayar da ita an rawaito gare shi da yake cewa manzal lazi yabni ala maujil bahri daran taqallama dunya fala tattakhuzuha qarara yace wa sakare ne yake zuwa busa kun hwata teku yace gini zai aza a busa wannan to misalin duniya wannan kada ku rike ta a matsayin mazauni Umar ibn Abdul Aziz a khuduba shi kasira yake cewa inna dunya laysat bidari qarari kum ku sani cewa duniya ba gidan zaman ku bace kataba Allahu alaiha alfana ita kanta Allah ya rubuta mata karewa zattai wa kataba Allahu ala ahliha min hazza'an kuma ya rubuta ma yan cikin ta cewa duk kaura zasu yi fa kam min amirin muwasiqun so diyawa mai rayar da ita wanda ya aminta da ita an kalilan ya kharab nan da nan sai ta kore shi ya bar abin da ya tara kin yace wa kam min muqimin muktabidin mai diyawa wanda ke zama cikin ta yana ta gurin in yi kaza kamar yadda wani yayi amma kalilan ya za'an bai san ba ta hiye shi tana kusa yace fa asinu rahimakumullah ku kyautata Allah ya muku rahama ku kyautata tahiyyar ku da ahsanu ma bi hadaratikum min an-naqala ku samu kyakkyawan guziri ku yi guziri wastazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yace wa illa wai zalamta kunu dunya lumu dar iqama umar yace idan duniya ta zama ga mummuni ba gidan zama bace wala wadanan ba gurin mutun ya zama bace to ya kamata ga mummuni ya kasance halin shi akan hali guda biyu ne amma bako wanda ya zo cikin garin bakunta hammu shi guzirin shi kawai yayi guziri ya koma garin su zuwa ga masabkin shi ɗan Libya yanzu da suke tahiya neman kuɗi suna zuwa su ce su yi abin da suka samu da kuɗin da suka samu su shagala da gine-gine da sayan mota a can gurin da yawon shin daɗi a can bisu yi don sun san cewa ga abin da ya kawo ni in yi ƙoƙari in koma garinmu a can gurin ne zan rayar da kaina to haka nan ake so mummuni ya ma duniya aw yakunu ka annahu musafir umar yake cewa ko ya kasance kamar ɗan bulaguro ne ba mai zama ba har abada daren shi da wuni shi ya rike shi a matsayin guziri wani daga cikin su yake cewa sabiluka fid dunya sabilul musafirin wala budda min zadin likulli musafir yace wala budda lil insani min haml uddatin wala siyama in khafa sawlata qahir yace zaman ka a cikin duniya zama ne na dan bulaguro babu makawa kowane dan bulaguro ya rike guzurin shi babu makawa ga kowane dan adam ya rike makami in zai yi bulaguro baka tashin bulaguro hannu goma musamman su da aka saba bulaguro ga kafa ba a cikin mota ba yace wala sai man balle ma idan a ce ka ji tsoron hanyar akwai azzalumai ba zaka tashi hannu goma ka taiba to haka kiyama kakka tashi ka ji mata da hannu goma yake ni wani daga cikin masu hikima yake cewa yaya mutun zai farin ciki da duniya wanda wunin shi yana ta rushe yana rushe watan shi yana rushe shekarar shi tana rushe rayuwar shi kullun dauka ne yake ana ta watsa daga cikin shekarunka Fudail ibn Iyad yace ma wani mutum wani ne yau shekarunka nawa yace shekaruna 60 sai yace lalle tun shekara 60 kana ta bulaguro ka kusa ka kai inda zaka sai wannan mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Fudail ibn Iyad yace ka san tafsirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace inna lillahi inna ilaihi raji'un duk wanda ya san cewa shi ga Allah ne bawa ne na Allah gare shi zai koma akan ayan ma da yi istirjai da ita ya mishi hujja to da ka san cewa kai mai koma ne ga Allah kuma ka da zaka san cewa tsaida ka za a yi gaban shi da ka san cewa za a tsaida ka gaban shi ka san zai tambaye ka da ka san zai tambaye ka to da ka ma ta na tambayan nan tashi ta na din amsa sai wannan mutum yace to Fudail menene mahuta mu eh dubara yace ai karama ce mahuta yace ka gyara abin da ke gaba abin da ya wuce kuma ka nemi gafarar shi shine kawai abin da zai hudda ka yace wa inna mar'un qad sara 60 hijjatan ila man halin min wurdihi la qarib yace idan mutun yayi shekara 60 yana ta bulaguro wannan gurin tahiyya tabbas an kusa kaiwa zuwa gare shi wa ma hazihi al-ayyamu illa marahilun yahus biha mala yana ga ya kusa 60 yace wa ma hazihi al-ayyamu illa marahilun yahus biha da'in ila al-maut qasidun wa ajabu shay'un lauta almarta annaha manazilun tudwa wal musafiru qa'idu yace wannan kwanukan gabaki dai ba musansa ba sai kawai marahil ne na tahiyya kamar meter ne kilo 1 kilo 2 kilo 3 wanda ana ta gauga muna cinye kiloluwan nan zuwa ga mutuwa yace abun mafi abun mamaki idan mun nura dan bulaguro ne ya taho ana masu gidan suna ta kokarin nade gidan su shi kuma yana sabke kayan shi cewa ciki zai zamana kenan sai ba da mamaki masu gidan suna ta kokarin rushe shi cewa rushe shi muke gurin zan mu bari gaba daya ma shi kuma yana sabke kayan shi yana cewa ni nan zan zamana Auza'i ya rubuta ma dan uwan shi yace amma bayan haka ka sani cewa kai makiya duk an kekewaye ka ta kowane bangare ka sani kuma cewa tabbas za su kama ka yace su wane ne makiya yace dare da wuni sun kewaye ka suna ta jan kai sun kai ka wajen Allah ka tanadi abin da zaka tar da Allah da shi yace mishi nasiru ila al-ajali fi kulli lahazatin wa ayyamuna tudwa wa hunna marahilu wa lam ara misal al-maut haqqan ka annahu idza ma tuqdihu al-amani yubadilu wa ma aqbahu at-tafriidu fi zaman istiba fa kayfa bihi wa shaybu lir-ra's sha'ilu tara hal min ad-dunya bi zadin min at-tuqa fa umruka ayyamun wa hunna qala'ilu yace nasiru ila al-ajali muna tahiyya zuwa ga ajallukum kullu lahazatin kowane kibta ido kowace kibta ido ajalinka ne aka dauka amma yace wa ayyamuna kwanukan mu kuma tuduwa ana ta nade su wannan marahir su ne abun wannan kin tsawon abun hawan walam ara misal al-maut haqqan man taba ganin abun da yake gaskiya ne kamar mutuwa ba idan gurinka ya kauce mishi ita ba za ta kauce maka ba kana ta kauce kai da gurinka kana abun gurinka yana kubciya zan yi kaza ya kasa samuwa ita kuma da ta saito ka ba kubciya a kauciya za ta yi ba sai ta same ka tabbas yace mi an mafi munin jinkiri ga mutun a cikin samun lokacin yana sarmayi yace to kuma yaya ina a lokacin da aka ce a shaybul ra's sha'ilun hurhura ta kunna a tsakiyar kanshi ko yaro sarmayi matashi aka ganshi yana jinkiri akan ayyukan alkhairi mi an mafi munin wannan abun balle kuma a ce kai ga hurhura amma kuma yana jinkiri yace tara hal min ad-dunya kai kokarin bulaguran duniya da wani guziri na tsoron Allah fa amruka ayyamun rayuwarka ƴan kwanukai ne kadan kuma wannan ƴan kadan kin zawwa za su yi su kare ka wuce su babban abu mamaki mun matsaya muna ta kokarin cewa sai mun tara duniya sai mun yi kaza wanda muka ga yayi ta kaza kin ya tara ya tahiye shi ba tare da ya cinye ba gobe ma wani wanda yayi ta kokarin cewa musamman aka ce ƴan siyasa kowa kokarin yake bare ya tara rukiya kai kwanta kaza ya kai ina ya aji kuma ga magabatan shi yana gani wani da ya tara komai bai ci ba haka ya bar ta yayi kuma shi ma dan saboda karin kaya haka zai ta tarawa ya tara ya tahiye bar abun yake cewa inna la nafarahu bil ayyamin aqta'uha wa kulli yawmin madayidni min al ajali fa amalli nafsika qabla al maut mujtahidan fa inna marribu wal khusran fil amali yace kai aiki da kwanukanka yau da gobanka kai ta yanke su da ayyukan alkhairi dan kullun idan ta wuce ana kusantar da kai zuwa ga ajalinka ne ka aikata aiki na gari kafin mutuwa ta zo maka kana mai matsakar kokarinka yace riba da tabewa cikin wannan ayyukan naka suke da ma maganganu na magabata da dama da ashar nasu akan gudun duniya da ya kawo wajibi dai ga mummuni shine gaugawa zuwa ga neman lahira shida ayyuka na alkhairi da kauce ma ayyuka wanda suke na sharri wa anibu ila rabbikum koma zuwa ga Allah madaukin sarki yace madha amsu kalmadi shahidan muaddalan wa aqabahu yawmun alayka jadidu fa in kunta bil amsik tarafta isa'atan fasan bi ihsanin wa anta hamidu fa yawmuka in aqabtahu ada naf'uhu alayka wa madal amsu laysa yaudu wala turij fi ila alkhair wala turji fi ila alkhair yawman ila gadin la'alla gadin ya'ti wa anta faqidu yace kwanukai gobe yau da gobe jiya ta wuce maka kuma gobe tana zawwa ita ma sabon wani wuni ne idan ya kasance jiya ka aikata mummuna to ka biyan ta shi da na alkhairi sai ka zama na mutunan kwarai kamar yadda annabi ya faɗa can baya yace wunin ka idan ka biyo da aikin alkhairi sai kasance amfanin ya koma gare ka ya shahe wancan mummunan na jiya yace kada ka jinkirta aikin alkhairi kace sai gobe mai yiwa goban ta zo kana cikin wanda sun tahiye su yau da gobe yau da gobe الحديث الهادي والأربعون حديثنا أربعين دا أنا أبي محمد دا غنم قرن حديثان الإمام النووي سكتايا أتكين الأربعون النووية شيكما أبن دزي إيدسا وانا الإمام ابن رجب الهنبلي ليكارا سكما أي أربعون حديثن كوا أكويسكو بيرك أربعين دا بيو شيا كوا أربعين دا بيين يكينا سيمس أي أربعين دا بيين ne sabar da su sun kai su Ibn Rajab ya kai su ne har zuwa hadisai 50 mai sharhin ba ya kai su hadisai 50 dan saboda me yasa kaida al-Imam an-Nawawi ya duba al-Imam an-Nawawi ya ce ya kokarin hada hadisan da suka kasance alaiha madarul islam sune asalin addinin musulunci duk wani abu da zai zo sharhin su ne to sai ya ga cewa ga wasu nan gurin wanda al-Imam an-Nawawi ya bar su sai komo ya kara su Allah mishi rahama أنا أبي محمد أنا مسؤول عن أبي محمد أبو الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي كتير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كتير لا يؤمن أحدكم لا ينكو بزي إيماني به حتى يكون هواه تبع لما جئت به حس سنزت يا شيء أكسن شيء ما بي نيجا أبدا نزود شيء حديث حسن صحيح حديث إني حسن صحيح رويناه مرة رويته في كتاب الحجة بإسناد صحيح تكين لتاهن الحجة الحجة على تاريخ سلوك طريق المهجة shi a cikin shi ne ce aka huddo wannan hadisi kuma da sanadin shi al-Imam an-Nawawi ya huddo wannan hadisin Abu Nu'aym al-Asfahani ya huddo shi a cikin littafin al-Arba'in ga Abu Nu'aym ma Allah ji kanshi yana da 40 hadis wa shartuha fi awwalaha takun sahih al-akhbar ya sa sharadin ku cewa shi ma duk sahihai zai kawo masu adalai marwaita amma yace malamai sun huddo su a cikin masanir kin shi wannan hadisi daga ciki akwai Tabarani ya huddo shi daga Abu Zaid da Abdurrahman ibn Hatim al-Muradi daga Nu'aym ibn Hammad har zuwa karshen sanadi sai dai shi ce wai annabi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wala yazigu anhu sai da karin cewa wala yazigu anhu kada ya karkace akan hanyar Allah Al-Hafiz Abubakar Abi Asim al-Asbahani ya rawaito shi daga Abi Nu'aym ibn Hammad yake cewa shi kuma shi ma a karshe da wannan har ya kawo da karin cewa wala yazigu anhu Hafiz Abu Musa al-Madini yake cewa wannan hadisin an yi sabani akan Abu akan Nu'aym akan shi Nu'aym ibn Hammad kila wasu kace an rawaito shi wasu daga malaman musu rawaito shi daga Hisham daga wasunsu wasu kace tashihu hazal hadisu ba'idun jiddan Nawawi da yake wannan hadisi mai inganci ne duka wannan in hadisi yana da rauni yana da tacewa akan shi kan mutun ya ga cewa bata lokaci ne wajibi ne tilas ne yin wannan bayani ko mutun bai fahimta ba dole ne tilas ne ba a wucewa da wata magana kalkashin hadisi yace inganta wannan hadisin da Nawawi yayi magana tana da nisa sosai daga ciki yace yana da rauni wannan hadisin abin da yasa raunin shi kuma ciki akwai yace Nu'aym yayi Nu'aym ibn Hammad ya in kadaita daga gari ya kadaita daga rawaito shi Nu'aym kuma wannan duk da jama'a da dama sun inganta shi Bukhari ya jarraha shi Mark shugabannin hadisi suka ce ana kyautata mishi zato dan saboda rukun shi da sunna da rukun addini da raddi ga yake ma ɗan ahalul ahawa ɗan san zuciya suna nasaba shi zuwa ga cewa amma yana da kurakure cikin ilimin hadisi yana da kusa hadisan shi a ce akwai manakir a cikin su an yi hukunci da rauni ga hadisan shi Salih ibn Muhammad al-Hafiz ya rawaito daga Ibn Ma'in an tambaye shi yace laysa bi shay inna ma huwa sahibu sunna ba kowa bane a ilimin hadisi akwai shi dai ruko da sunna Salih yake cewa kana yuhaddis min hibzihi ya kasance daga har da shi yake bada hadisai sai rika zawwa da manakir dama wanda ba a tarayya da shi ba wanda ya bi shi akai Abu Dauda yake cewa Nu'aym yana da hadisai wajen 20 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba su da asali ko daya Al-Imam An-Nasa'i yace da if wani lokaci yace laysa bi siqa wani lokaci yake cewa ya yawaita tafarridi daga ayyuma sanannu manya-manyan malamai wanda an san hadisan su sai a ji ya kawo hadisin da ba wanda ya rawaito shi daga wajen su sai su wannan ma aibu ne mazannatul illa ne in aka gama rawaici yana wannan Abu Zur'at ad-Dumashqi yake cewa hadisan shi suna kaiwa yana kokarin hadisai marfu'ai ya maida su mauqufai ko kuma aka san haka Abu Arubata yake cewa huwa muslimul amr lamarin shi akwai duhu ciki Abu Sa'id ibn Yunus sun jagorar hurin ilimin hadisi ne yace ya rawaito manakir daga siqat hadisai munkare daga mutanen kirki wasu ma sun nasaba shi sun wuce gona da iri ya cewa hadisan ƙarya yana kawowa to kuma ina Abdul Wahhab Saqafi da Abukan Hisham da Ibn Sirin gami da a ce wannan hadisin an kadaita da shi akai sabani a ƙarshe dai wannan maganganun duka malamai sun tahi akan cewa wannan hadisi nashi al-Imam an-Nawawi inganta shi da yayi malamai bisu yarda da ingantawar wannan ba diba da wannan nasussuka da dama ma da wasu nasussuka da malamai suka kawo amma abinda hadisin yake dauke da shi haka nan ne Qur'ani ya zo da goyen baya akan abinda hadisin yake dauke da sunna sahihiya sune wanda Ibn Rajab ya kawo yace irin shi ya kawo ya zo cikin Qur'ani fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaakimuka fi ma shajara bainahum wannan yana nuni ne akan cewa goyen bayan hadisin da Allah yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yake hada duk da cewa mai rauni ne وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كان كاغا نشيما نوني نيغا غوين باين حديث تشيوا مؤمني مي بيايا نيغا نسي عندما حديثي دا داما دا سكي زوا واندا سكا زو دا آيوي واندا سكي نونا غوين بايا دا شي واندا حديثا أبن دا يكي لو كده شي حكا نني وان يكي تشا تأسل إله وأنت تزعم حبه هذا لأمر يخلق ياس شنيء لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع يتي كان سابا ما الله كان زتن تشي وكما كيما سوين شني للي وانا أكيا سيما مونا أبني دا أتي سان كان غس كان تو دا كايما الله بيأي أجيكن دكان أبو بوان دا كاكي يكي سو يتي مسو يمي بيأي نيغا أبن دا مسو ينشي يكي سو dukkan sabo gabaki daya dan saboda suna tashi ne suna faruwa ne game da san zuciya idan aka sa san zuciya gaba zuciya abinda take so an kewaye aljanna inji Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin ki zuciya duk wani abin da yake na moriya ne na jin dadi ne a duniya tana san shi koda na haram ne sai dai kuma mutun yayi kokarin hana ta to wannan in mutun ya bi ta yace zai bi ta to wannan babu magana imani a tattare da shi al hadisu sani wal arbaun hadisina 42 ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu amso daga Anas dan Malik Allah ya yarda shi kale yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa ya ibn adam ya kai dan adam wannan hadisul qudsi ne kenan innaka ma da autani kai matukar ka roke ni warajautani kuma ka kaunace ni kauna shine kana sa a ran cewa zan amsa maka zan baka abin da kan rokakin ba kana roko ba kana sa a ran cewa kai ina roka di kawai amma da wuya abin nan ya samu Allah bai san wannan shine ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu tabbas in cewa zai amsa mu yace in kai haka gafartu lakam amma kana minka zan gafarta maka abin da ke tare da kai na zinubai wala ubali ban kula ba dan zinubanka ba za su cutar da ni ba yace ya ibn adam ya kai dan adam law balaga zunubuka da a ce zinubanka sun kai anana sama gilgijin sama sun masta gafarta ni sannan kan nemi gafara ta gafartu laka zan gafurta maka wala ubali ba tare da na kula ba ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khadaya da ka zo mini da cikin kasa na zinubai sun malakita ni sannan ka gamu din la tushrik bi shay'an ba kai shirka da ni ba ko daya la ataituka bi qurabi ha magfiratan da na zo maka nima da cikon kasa na gafara dan saboda wannan ya tabbatar da asalin da malamai na ahlus sunna a tauhidi da aqida suke kai cewa aikin su ayyukan sabo sune kadai wannan shirka ce kadai Allah madaukin sarki bai gafurtawa amma sauran sabo Allah duka yana gafurta su yace rawahu tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih wannan hadisin tirmizi kadai ya rawaito shi ta hanyar kasi a cikin ashabul kutubus sitta duka daga Kasir ibn Farqat Sa'idu daga hanyar Sa'id ibn Ubayd yace naji Bakar ibn Abdullah al-Muzani yana cewa naji Anas sai ya ambaci wannan hadisin yace hasanun garibun la na arifuhu illa min hazal wajh Tirmizi yace Hasan ne kuma bako ne bamu san shi ba sai ta wannan hanyar wai sanaduhu la ba asabihi sanadin shi bai da lahi Sa'id ibn Ubayd an-Nahai Abu Hatim yake cewa shehun sheikh matsayin shi sheikh ne wa zakarahu ibn Hibban fi sika Ibn Hibban ya ambace shi a cikin asika wanda ya rayya cewa gairan Nahai ne wannan yayi kuskure Dara Qutni yake cewa tafarrada bihi Kasir ibn Farqat an Sa'id marfu'an wa rawahu Muslim ibn Qutaiba an Sa'id ibn Ubayd ba Muslim wancan mai sahibu sahih ba Ya zo a cikin hadisin da Al-Imamu Muslim ya huddo hadisin Abi Zarni Al-Ghifari yake cewa Allah yana cewa man taqarraba minni shibran duk wanda ya kusance ni da shibri guda wannan guda yake ce mishi haka dani guda yace taqarrabtu minhu zira'an ni kuma zan kusance shi zira'i guda wa man taqarraba minni zira'an wanda ya kusance ni zira'i ni kuma zan kusance shi gaba guda wa man atani yamshi duk wanda ya zo mani yana tahiya ataitu har walatan sai in zo mishi da gaugawa duk wanda ya gamu da ni cikon kasa cike da zinubi yace ni kuma zan gafurta mishi matakar ba shirka yayi da ni ba sun gafurta mishi wannan hadisin muslim ya rawaito shi wannan kusanci ne Allah yake nuna cewa dukkan kana neman kusanci da shi to kuma yahi kusanci game gare ka ba wai dan shi yana gaugawa ba cikin abun asufar Allah al-imam ahmad ya rawaito daga an khasis akhshan as-sadusi yake cewa na shigo wajen Anas sai naji shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi law akhta'tum hatta tamla'u khata'ayakum ma baina as-sama'i wal ard summastaghfirtumullaha laghfara lakum da a ce kun yi tazina bai da kurakurai har zunuban ku su cika sammai gaba daya sannan ku nemi gafara Allah Allah zai gafurta muku wannan hadisin ya kumshi abubuwa ya hadisin Anas wanda aka buda da shi ya kumshi sabubban da mutum yake samun gafara guda uku ne annabi ya ambata na farko addu'a umma arbaja ka riko rukun Allah gafara kuma da kyautar da zatin cewa zai maka gafara dan saboda addu'a Allah yayi umarni da ita kuma yayi alƙawalin amsawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a cikin as-sunan al-arba'a gabaki ɗayan sai yake cewa inna du'a huwa al-ibada addu'a ita kanta ibada ce mai zaman kanta sai ne karanta wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin dabarani ya hudo ke cewa man awda du'a duk wanda Allah ya bashi addu'a awda al-ijaba to an bashi karbawa dan Allah ya ce ud'uni astajib lakum shi ko bai saba alƙawalin shi a wani hadisin daban yake cewa Allah ba zai buda ma bawa kofar yawan addu'a ba kuma ya rihe mishi kofar amsa ma'ana zai karba mishi yace sai dai addu'a ayi kokarin ta cika sharuddanta da sharuddanta na ijaba da karbawa kuma ta kore a kore duk abubuwan da suke sababin kin karba ta kuma karbawa tana iya yin yiwa ya zama na kayi ta aki karba dan saboda baka cika sharuddanta ba ko kuma an samu mawanikinta ko adabinta baka cika ba ya gabata sharuddanta da mawanikinta a cikin sharhin hadisi na 10 ibnu rajab duka ya kawo mu tsaya ga sharhukan da ya ambata ban na daga cikin mafi girman sharuddan abinda aka faɗa anan shine halarto da zuciya kuma da kyautata zatan cewa Allah madaukin sarki zai karba maka Al-Imam Tirmizi kamar yadda ya huddo cewa Allah yana cewa ku roki Allah kuna masu tabbashin cewa zai amsa muku dan Allah bai karba addu'a ga zuciyar da ta kasance gafalalla ce ko mai wargi ka fuskanto gare shi shi ma ya fuskanto gare ka a cikin musnad amru annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna hazihi alqulub awiyatun fa ba'dha aw amin ba'd wannan zukatan burgami ne jika ce matattara ce wata zuciya tahi wata zuciya kwasa abubuwan da ake gaya mata yace fa iza sa'altumullaha idan kun roki Allah ku roke shi kuna masu tabbacin cewa zai karba dan Allah bai karba addu'ar da zai kasance a baki kawai take ba a zuciya ba shi yasa yake cewa kada ɗayan ku rika cewa Allah kai mini gafara in kaso sai dai tabbatar da cewa kawai Allah kai mini gafara dan Allah babu mai tilasa shi wani ha an yasta aje kuma annabi yayi hani kai gaugawa ce ya Allah karba da gaugawa ya bar addu'a kuma yace dan saboda wannan ya rika cewa an ba karba ba kuma ya hwasa yana yi yau da gobe in ya ga shiru kawai ce kai ya hwasa ma to Allah yana daukewa ya ki bada abin dan saboda ya san addu'ar ibada ce kana ta yi kuma radda ya tashi ga dama kausai amsa maka ina daga mafi girman abin da ake so bawa ya lazumci roƙon Allah shi shine yayi kokarin neman gafarar zunuban shi wanda su zasu sa ya tsira daga wuta ya shiga aljanna annabi shi yasa yake cewa haula hanu dandinani kewayen mu neman tsari daga wuta da neman aljanna mu ma nan muke gungunin namu bai wuce nan ba Abu Muslimul Khawlani yake cewa ba ta bujuro but addu'a ba ta taba bujuro muni ba in tana da wuta kawai sai gaba ɗaya na tura ta can gurin duk lokacin da yaje tsaya zai daga hannun shi yace ga wata bukata ta gangaro ma bari in je in roki Allah yana daga hannu in ya tana da wuta hey man ce wace addu'a kawai ta Allahumma inni a'udhu bika minan nar har sai ya gama bai roki abin da yazo nema ba dan saboda sanin shi gami da wuta na daga rahamar Allah sai Allah madaukin sarki yasa mu roke shi bukatun mu hatta na duniya ma gabaki daya can baya yace hatta da kunnan takalminka in ya abin nan ka tambaya ka roki Allah a cikin Tirmidhi yake cewa babu wani bawan da zai roki Allah da addu'a sai Allah ya bashi wannan abin da ya roka ko kuma ya kame mishi wani mummunan abu kwatankwacin wannan ko kuma ya kasance matukar bai yi kira gami da mummuna bai roki Allah da mummuna ba ko yanke zumunci haka yake cewa a cikin Sahih al-Hakim babu wani musulmi da zai roki Allah da wani abu sai ya kasance Allah in dai ba aikin sabo bane ko yanke zumunta sai Allah ya bashi ɗaya cikin uku imma Allah ya gaugauta ya bashi abin da yake roƙon a bashi ko kuma a aje mishi ladan abin a kiyama gobe kiyama sai an taho malamai suka ce lada ya tunkaro shi mai yawa yace ya Allah ni ban yi wannan aikin ba a ce kai ta roƙon addu'a kaza ladanta ne aka yi ta tattara maka yace imma an yi kashifa anun ko kuma a yaye mishi mummuna kwatankwacin wannan abin sai wannan sahabi yake cewa Abu Sa'id ne marwayicin yace kenan mu yawaita ya ma'aikin Allah yace Allah ya yi ku yawaita shi ma ya yawaita ko kuma ya gahurta maka zunuban da suka riga suka gabata haka annabi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akan raja'i yake cewa Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi fali zunubi ma sha'a ni ina inda bawa na yi zatona ya muni zatan duk abin da ya ga dama in ka yi zatan cewa wannan abin da nake roko Allah kawai zai iya yi to zai yi in ka sa a ranka cewa kai wannan anya kawai ya samu sai Allah ya yi dan saboda ka muna mishi zato yace fala tazunnu billahi illa khaira kada kuma Allah madaukin sarki zato sai wanda yake na alkhairi yake cewa da a ce ka roke ni shine yawan zunubanka da kurakuranka koda sun kai kaka Allah zai gafara su yace a sahihaini annabi yana cewa izada ahadukum fali azimar ragaba idan ɗayan ku zai yi roko ya girmama kwadayin shi ya nemi abu mai girma fa inna Allah la yata'azamuhu shay an Allah ba abin da yake girma a wajen shi ko mun zunubin ka yadda yayi girma in zaka roki Allah kakka yi tunanin cewa wannan abubuwan da nayi anya na samu gafarar su ma Allah mai gafara ne komin yawan su haka a cikin Sahih al-Hakim yake cewa wani mutum ya zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wayyo Allah zunubaina haso uku sai Annabi ya ce mishi Allahumma qulka ce Allah ya Allah gafararka tahiyalwa gami da zunubaina rahamaka tahi kauna gami da ayyukana wannan mutum ya faɗa so uku yace ƙara ya faɗa kuma Annabi yace ƙara yace tashi tahiyaka Allah yayi maka gafara wannan dukkan su suna nuni akan cewa zunubai komin yawan su Allah madaukin sarki yana gafara su ya kabirar zambi afu Allah min zambika akbar zambuka azamul ashiya'i fi jambillahi afuhu yasgur ya kai mai girman zunubai wannan mai waƙe yake cewa kasancewa afuwa Allah tahi zunubanka duk irin yawan su duk irin tarin su kasancewa Allah yana daga mai gafara ne wannan da nasosi da dama da suka zo kalkashin wannan da ayoyi da hadisai wanda al-Imam Ibn Rajab ya kawo su Allah mushi rahama Allah shi kanshi akan sharhin wannan hadisi wannan shine karshen wannan littafi mai albarka nan zan mu takaita hadisai takwas da suka yi saura bazan mu kawo su bare saboda asalin 40 nawiyakin babu su kuma koda sanadi aka bada akan wannan wanda suke rubucen ne za a bada amma duk da wannan saboda kimar su wa'anda Ibn Rajab din ya ciko dan dukkan su ne nayi wangakin su tsarin hassu da abin da zan bukata da zan mu tsantsama a ciki dukkan su ba za su tahi banza ba wata ran zan mu samu wani lokaci mu yi su insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yi mana gafara